والصلاة والسلام على رؤوس رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أن النبي شمائل المحمدية يعني الإمام الترمذي كان وان ديك يدشي يسام وان دبي يدشي كما يعني يميش شمائل المحمدية نتر الإمام الترمذي بابي نأشرن لأكوني لما تاهي تكين شباب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا ديزو بياني تكين كشنجلو na annabi alayhi salatu wassalam wa fihi hadisa ne cikin shi akwai hadisi biyu kamar yadda muka faɗa suru da tawhin shama'il suna kokarin karantar da mu duk wani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya shafi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gudanar da komai da komin shi na rayuwa hadisi na 130 yace haddathana ja al-imam at-tirmidhi haddathana abdullah ibn abdurrahman haddathana amr ibn asim sanadin shi har zuwa anas dan malik yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana shakiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baiye da lahiya shine shakiya fa kharaja sai ya huto ya takki ya tawakkau yana kishingido ala usama ibn zaid akan usama dan zaid wa alaihi saubun qidriyun tare da shi akwai tuha irin mai kabri kamar rigar dariyo da zai kasance mai kabri ce qad tawashaha bihi wanda ya lulluba da ita fa salla bihim yayi salla da su ya musu salla ma'ana kenan wannan ne ce yattaki ala usama ya tawakkau ya kishingida akan usama kamar yadda zai kasance da sanda ya dogara da ita to amma hannun shi azabu saka hada usama kamar ya dogara da shi suka tai masallaci yake nuna halaccin yin hakan hadisi na gaba da sanadin shi har zuwa fadl ibn abbas yace dakhaltu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi tufi fihi na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rishin lahiya shi wanda ya rasa a cikin ta wa ala ra'sihi isabatun safara abu sa kan shi akwai madarmin kai wanda yake masara abin da ya darme kanshi masara fa sallamtu alaihi sai ne mishi sallama fa qala sai ce ai fadl ya kai fadlu ainan bi ma'ana ya fadlu dama adatun nida guda biyu ce da a da a da ai da wannan da ya qultu sai nace labbaika ya rasulullahi ma'an da suka shahara karbawa ka bayan karbawa ka ya ma'aikin Allah qala sai ce ushrid bi hadhihi al-isaba ra'si darme mun kaina da wannan madarmin madarminka qala sai ce fa fa'altu sai na aikata summa qa'ada sannan sai ya zamna fa wada akafaihi ala manki bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafufukan shi abu saka fadata summa qama fa dakhala fil masjid sannan ya tashi ya shiga cikin masallaci wa fil hadisi qissa hadisin yana da doguwar qissa kenan nan fadl ya bayyana mana cewa kishingido da yayi da wancan wannan Anas dan Malik ya kan Usama dan Zaid kai dan saboda ya kasance bai da lahiya ne ba haka lahiya sharras bai ya jingina da mutunsa ta himan guri bai da lahiya ne bai da karhin ya taka da kafa shi sai jingina da shi suka tai masallaci kaga cuta hatta kai haka amma Annabi alayhi salatu wassalam bai bar zuwa masallaci ba babu na gaba babu ma ja'a fi sifati akal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi 5 ahadith baban da yazo cikin siffacin abinci na Annabi alayhi salatu wassalam cikin shi akwai hadisai guda biyar na farko daga Ka'ab ibn Malik daga baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu ya kasance yana sude yatsin shi salasan so uku yana in yace abinci Annabi alayhi salatu wassalam bai zuwa kai tsaye ya wanke hannun sai ya sude hannun shi har so uku suka ce mubalagatan fi tanzif saboda kai mubalaga kai karshe wajen tsabtacewa bayan an lashi kuma sai ya wanke wai dan ya faɗa cikin wani hadisin cewa fa innakum la ta'lamuna fi ayyi albaraka dan ku sani ba albarka abincin a cikin ina take qala abu isa yake cewa rawa gairu muhammad ibn washah hadis ya yal'aqu asabi'ahu salas ba wai yal'aqu asabi'ahu salasan ba a yal'aqu asabi'ahu salas yana sude yatsin shi guda uku kenan sabanin wacce magana ta farko cewa yalqa asabi ahu yana sude yatsin shi salasan haso uku nan kuma yana sude yatsin shi guda uku to sai malamai suka ce dukan ya tabbata yatsin da yake sudewa da yake cin abinci da su guda uku ne kuma in ya tashi sude ya so uku yake sude su kenan he zamanin an samu da cin wannan babu cin karo da shi kan hadisa daga Anas dan Malik hadisi na gaba yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam iza akala da'aman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ci abinci ya kawo shi da wannan nakira yana nihin kowane irin abinci la'aqa sabi ahus salasa sai su da yatsin shi guda uku kenan wannan suka ce duk da am ne amma ba zai zama na am bane za a samu khususi ma'ana abincin da ya dace a su da hannu amma kamar su dabino kamar su wani abin da bai da alaka da su da hannu ko an su da ba abin da za a su da ba su gaban da su kenan nan am ne amma na kira ta shiga a ciki na gaba al-imam tirmizi daga abi juhaifa yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce amma ana amani fala akul muttaki'an bazan ci ba abinci a kishin gidi cin abinci a kishin gidi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bai hana ba amma dake cin abinci ne na yan alfahari da jiji da kai bai yi sai ya tashi ya zauna na gaba daga hisham bin urwa daga abin malik daga baban shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakulu bi asabihi salasa wa yalaquhunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ci da yatsotsin shi guda uku kuma yana lashe su kenan lashewa mun gani shine so uku hadisi na gaba daga Ahmad ibn Mani zuwa sanadi zuwa ga Anas dan Malik yake cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tamrin an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino faraituhu ya akulu sai muka ganshi yana ci wa huwa muqin yana tsugunne min alju saboda yunwa ana saboda yana yin tsananin yunwa a tsugunne muka ganshi yana cin abincin wannan nan ya isa ko wannan gobe sai a tashi a wannan shi yanzu wannan kwanaki na yi magana zan ya kamata a rika bibiya to lokacin ne bai ba da dama ayyana wani a ce fassara mana hadisi kaza ko fassara guri kaza da makaranta dan a haka ne ba a gane ya mutun ya dauka ko bai dauka ba ya fahimta ko bai fahimta ba kawai dauka ne za a yi amma in ana tambaya sai zamana ana gane me dauka kuma mutum zai hika mu jikin shi da sanin cewa ana mushi tambaya cikin darasin kene yanzu nan gaba abinda zan yi in ma ya kasance mu dauki wani hadisi dai ko mu ayyana wani mu ce fassara mu wannan hadisin cikin musamman shama'il da shi wancan hadisin ko kuma mu ayyana wani mu talhisin abinda muka gani a cikin darasin jiya ko yau ko gobe ko makamancin shi kenan gobe insha Allah zan muhara da shi wannan shama'il al-muhammadiyya yau mun ga babi biyu babi na farko shine babu ma ja fi tuka ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin kishin gido na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma babu ma ja fi tika'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi hadisan wancan satin ne wannan nabiyin ne muka ga fi tika'i sai kuma wannan nan gurin sayawa sai ga bambanci anan nan an kawo fi tuka ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi khamsatu ahadith wancan na satin wancan tuka'a shine kishin gido wanda zai kasance na kwanciya a kwance yake kishin gido na kwance ko dabara shi ta dama ko dabara shi ta hagu amma nan kuma ittika'ihi ya dogaro na yana tsaye dogara sanda ko ya dogara da mutum yana tsaye shi wannan yake ce ma ittika amma wace tuka'a shi kuma shine a kwance wanda yake na kwance Assalamu alaikum. Na dan karamin.